taron fage domin cin kara league na bana kasashe daban-daban mai taken international champions cup a je kungiyar kwallon kafa ta baya mai salon lokacin ta kwara ta cikin kwallo uku ne sai kuma gobe alhamis 27 ga watan yuli na shekara 2017 za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta Spain da Manchester United na kasar England da misalin karfe 12:30 na safiyar gobe idan ko PSG za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Juventus da misalin karfe 1:30 na safiya in Allah ya kai Manchester City da Real Madrid za su farge gumi da misalin karfe 4 na asubahin gobe idan Allah ya kai mu a bangaren wasan fara zumunci tsakanin club da club ko a iya kungiyar kwallon kafa ta Hull City ta tashi ta jira zuwa buci tsakanin ta da Juventus kungiyar kwallon kafa ta Peter Boro United kuwa ta sha kashi a hannun Wolverhampton da kullu sai ne ba sauki FC Ascara ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Barcelona matasa da kwallaye 7 Real Valladolid ta tashi can jira 2-2 tsakanin ta da Manchester United Olic ko ta sha kashi a hannun Espanyol da kwallaye 4-2 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Barakal do ta samu nasara ne akan Real Sporting da kullu sai ne ba sauki Heracles ko ta sha kashi a hannun Granada da kwallo 3-1 kungiyar kwallon kafa ta Alaves ta doke da kwallo 3 da nema a yau kuma za a ci gaba da fafata a wasa da zumunci tsakanin kungiya da kungiya inda kungiyar kwallon kafa ta Granada za su fafata da Real Betis Victoria za su fafata da Sporting Sevilla inda Sporting Albion za su fara da kuri da West Bromwich ita kuma Bath City za su fafata da Crystal Rovers da Atalanta da fara da gumi da Lille AZ Alkama kuwa za su fafata ne da Malaga yayin da Celtic Porto za su fafata da FC Leipzig za a fara wasanni ne tun da misalin karfe 5 na yammacin yau har zuwa karfe 8 na dare a gugun Nigeria Niger Cameroon da kasar Chad a bangaren hada-hada da sayin kan wasan kwallon kafa na duniya ko yanda yake faruwa yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta saka rundurutun kuɗi har fa miliyan 160 domin sayan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Kylian Mbappe ɗan shekaru 18 da aihuwa ita ko kungiyar kwallon kafa ta West Ham ta kammala cinikin tsohon ɗan wasan Manchester United wanda yake taka leda kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Javi Hernandez ɗan shekaru 23 da haihuwa a kan kuɗi fa miliyan 16 shi ko ɗan wasan Arsenal mai suna Alex Sanchez na shirin amincewa ne koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a maimakon PSG da ta taya shi a satin da ta gabata horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ba da tabbacin bukatar sayan ƴan wasa biyu kafin rufe hada-hada da sayan ƴan wasan kwallon kafa na duniya na kakan bana ita ko kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tura wakilanta ne zuwa kasar Ingila domin tattaunawa a kan batun sayan Philippe Coutinho daga kungiyar kwallon kafa ta Liverpool inda a baya kan Barcelona ta sa masa kuɗi har fa miliyan 70 da ita ko Liverpool ta amincewa da ta yi daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Monaco tana shirin raba gardama tsakanin Manchester City da Real Madrid wanda suke da wancan ɗan wasan su Kylian Mbappe kan zuwa rukun kuɗi har fa miliyan 161 kungiyar ta ce tana buƙatar tattaunawa da ɗan wasan domin ya ƙara tsawaita kwantrakinsa a Monaco huta lafiya